ciki kyauta fito fili warware sa'a ta zare to ba ku duke nan
kuni soke nan maganar ciki kyauta fito fili warware sa'a ta zare to ba ku duke nan kuni soke nan maganar ciki kyauta fito fili warware sa'a ta zare to ba ku duke nan
yau sai fiki ya kun sani ciki da duhu ban gane ba
Chicken Marina.
Okay.
suke kyauta fito fili warwar sa'a ta zare to babu
songs.com.